أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زم تجاوب تكن كرات للتاهم من البركة شيني للتاهينا الإمام النووي رحمه الله تعالى تكن علم مصطلح الحديث عند الإمام السويدي هي مش شرح تدريب الراوي عند أصل متن النمومي كرن تاوانا الإمام النووي رحمه الله kamar yadda muka faɗa in muka a ƙarshe zamu bar minti 10 mu yi bayani akan mu dauki ɗaya daga cikin alam daga cikin alamul hadis wani daga cikin manya malaman hadisi mu dan yi tarihin shi kadan ba dan komai ba dan saboda karantar rayuwar magabata tana zaburar da himma wajen neman ilimi kuma mu san matsayin su mu san daraja da kimar da Allah ya musu kuma mu yi fatan Allah ya azamu turba irin tasu bamu gushe ba muna cikin karatun wannan littafi cikin lausalamurra da suka shahi sha'anin sahih saboda bayan basmala da muqaddima da al-Imam an-Nawawi yayi ya kawo bayani akan sahih ya fara akan sahih kuma sahih mas'aloli da dama mun ga mas'ala ta farko yanzu mas'ala ta biyu akan sha'anin sahih yace awwa asaniya mas'ala ta biyu awwal musannafin fi sahihil mujarrad farkon littafin da aka wallafa akan sahihan hadisi kadai babu da ifai a ciki shine sahihul bukhari littafin sahihul bukhari wanda muke karantawa summa muslim sannan sai littafin al-imam muslim dan daga cikin wannan sune muhammad ibn isma'il al-bukhari shi farkon wanda ya fara wallafa littafi akan fur sahihul mujarrad kuma sababi akan haka shine abinda ibrahim ibn maqil an-nasafi ya rawaito yace mun kasance a cikin majalisin Ishaq ibn Rahuwiyya malamin sai al-Imam al-Bukhari ne to yake cewa muna cikin majalisin shi ana dukar karatu sai malamin nasi Ishaq ibn Rahuwiyya yake cewa law shine al-Imam malamin Muslim ne ko malamin Bukhari ne Muslim ya yawaita rawaito hadisi daga wajen shi ma duk mai karanta Muslim zai ga al-Imam Muslim yana cewa haddasa Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali to shine al-Ishaq ibn Rahuwiyya ya yawaita amso hadisi daga wajen shi dan babban malamin sa ne muna wajen shi yake cewa law jama'atum kitab muqtasar li sahih sunnatir nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina ma a ce yake ga ma daliban shi masu albarka wanda akwai imamu al-bukhari ciki ina ma a ce kun hada wani littafi wanda ya hada hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sahihai bukhari sai yace wannan abin da garan nan kawai sai ya shiga zuciyata cewa ni zan hada yace kawai sai na fara hada wannan al-jami'us sahihin babban littafin wannan mai albarka kamar yadda wannan kissa tana cikin tahzibul kamal da tarihi bagdad da muqaddimatul fatah muqaddimata fatahul bari yace kuma al-imam al-bukhari Allah ji kanshi yake cewa cikin sha'anin rubuta littafin shi da yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin barci a cikin mahalki wa ka'anni waqifun bayna yadai kamar gani a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa bi yadim ruhatun azubbu an kuma gaba na ga wani abun hulhuta ina ma annabi hulhuta yace sai na tambaye wasu malaman fasarar mahalki suka ce mini zaka kare hadisan annabi ne sai sauran daga ƙarya shine fasarar muhalkin ka kawai yace wannan abin shi yasa ni akan in tashin hada sahihin hadisin wannan sahihin littafin da ya hada hadisi masu yawa yace fa allaftuhu fi bid'a ashara sana na wallafa shi cikin shekara 10 wani abu wanda a gaba zan mu ga shekarun da al-Imam al-Bukhari yayi wajen wallafa wannan littafi bayan shi kuma sai ɗalibin shi al-Imam Muslim yazo shi ma rubuta sahihin Muslim wanda sune mafi ya ingancin littattafai bayan Qur'ani sahihul bukhari a wajen musulmi na gari bayan Qur'ani shine littafi na daya yace huma asahul kutub ba'da al-Qur'an cikin matani kenan sune mafiya ingancin littattafai bayan Qur'ani magana da muka fada yace wal bukhari asahuhuma bukhari shi yahi inganci me yasa dan saboda akwai huskokin da dama da yasa bukhari yahi inganci game da muslim zan mu gansu kuma dan kasancewar shi malamin muslim kinni wa aksaruhuma fawaid yahi si yawan fa'idodi wa qila muslim asah wasu suka ce wasu ba'adul magariba sun ce muslim yahi inganci wa sawabul awwal magana da take daidai ita ce ta farko cewa bukhari shine mafi inganci wa khassa muslim bi jam'i turuqil hadis fi makanin wahid muslim kuma yana da wata khususiya tashi wanda shi yake banta da hada hadisi guda hanyoyin hadisi a cikin wannan guda a guri guda a makani guda al-Imam Muslim ya kawo hadisi kuma sai ya biyo shi da mutaba'at wa shawahid bayan hadisin shi yasa zaga hadisi yana kararruwa amma ta husko hanyoyi ne masu yawa Bukhari yana maimaita hadisi a cikin sahihikin shi amma ba a guri ɗaya ba a jere irin na Muslim to ta wannan huskar al-Imam Muslim wallafa shi duk tahin shi shine ya samu dan fifiko game da al-Imam Bukhari amma ba shi yake nuna ba cewa itlaqan ya hishi abin da yasa sahih al-Bukhari ya sahihi mu ya hibu sahih Muslim inganci yace dan saboda farko wadanda al-Imam Bukhari ya huddo hadisan su ya huddo hadisan su mazajan da ya huddo hadisan su gabaki ɗayan su banda Muslim shine 434 amma a cikin su gabaki ɗaya mutum 80 ne kawai wanda aka yi cece kuce a kansu kenan kun gani a cikin 400 har da wajen 34 dan an yi magana akan 80 su ma kuma 80 kin ba a yi wasu yawancin su ba a samu nasara akan magana da aka yi kansu ba wanda kuma Muslim ya huddo hadisan su wanda Bukhari bai huddo ba mutum 620 ne wanda kuma aka yi magana akan cewa aka gehe su da rauni sune 160 kenan kun gani limkin mazajen da aka suka na Muslim na Bukhari Muslim yake da ta wannan huska kenan duk da suka wai ana nihin koda ba a samu nasara akan sukar sa ba na biyu huskokin da suke nuna cewa Bukhari shine gaba wanda mazajen da al-Imam Bukhari ya huddo hadisan su wanda bai yawaita huddo hadisan su ba babu cikin su daga baki ɗayan su gabaki ɗayan su duk ya huddo hadisan su sai tarjuma ta Ikrama daga Ibn Abbas da sabanin Muslim ne saboda shi sabanin nusakh ne yake samu na uku mazajen da al-Imam Bukhari ya huddo wanda aka yi magana akan su mafi yawancin su suna daga cikin malaman shi wanda ya zamana da su ya hadu da su ya san halayen su kuma ya san hadisan su kuma ya san ingantattun hadisan su da masu raunin su sabanin Muslim Muslim wanda ya huddo mafi yawanci wanda aka yi magana akan su wanda sun gabaci lokacin shi ne daga cikin tabi'ai da wanda suka biyo bayan su kenan shi Bukhari malaman shi ne wanda yana da tabbas kin hadi ko da an yi magana akan su amma a wannan gurin hadisin nasu mai ingancin ne ya kawo na hudu dan fuska shidda ce na hudu al-Imam Bukhari yana huddo hadisi daga ahlul tabaqatus sa'ula wanda sune karshe matuƙa wajen inganci da harda da itqanin hadisi wanda kuma sai sannan sai huddo tabaqar da take bi musu wajen tasabbuti da yawan mulazama yawan lazimta da kuma ta'liqi Muslim kuma yana huddowa usulikin shi daga wannan malamai gabaki daya kamar yadda al-Imam al-Hazimi yayi bayani cikin shurutul a'immas sita rahimahullah na biyar cewa Muslim yana rawaito hadisai wanda suke yana ba ma ana hukuncin ittisali abinda ake nihi da ana shine an fulan madadin a ce haddasana fulan a ce an fulan to Muslim yana ba su yana ba wannan ana kin matsayin hadisi ne muttasil wanda Bukhari kuma ba haka nan bane shi yasa al-Imam Muslim a muqaddima shi yayi dogon bayani yana raddi akan wanda suke da ra'ayin cewa ana batta da hukuncin ittisali daga ciki yana nihin al-Imam Bukhari malamin shi da kuma Ali ibn al-Madini wanda malamin su ne su duka kenan wannan yake nuna mana magabata a tattaunawa ta mas'ala ta ilimi babu zancen cewa ai dan wane ne abin da ya shahi kake gani shine daidai zaka tattauna akan kenan mafi magana abinda zai mana nuni wannan ga Muslim a muqaddima yana raddi akan magana da malaman shi har guda biyu suna bisa kanta amma kuma ba yake nuna ya musu rishin kumiya ba ko ya ci mutuncin sa tattaunawa ce ta ilimi kuma magana ce ta hujjoji da dalilai yake kawowa rahimahumullahu ta'ala jami'an na shidda hadisan da aka yi intiqadin su wanda aka yi intiqadin su ma'ana aka ga cewa suna da gyara a cikin su ne kamar hadisi 200 ne da 10 wani abu kamar yadda zai zo to Bukhari a cikin su wanda aka soka na shi busu kai busu wuce busu ma kai 80 ba kenan idan muka nura a cikin 200 nan Bukhari wanda aka dan soka busu kai ba ana rihin suka an samu nasara ba akan ta al-Imam Daraqutni Allah ji kanshi babban malami na hadisi wanda yayi huce Hafizul Asari shine yayi littafi akan gyara akan hadisi duk da sun kasance a Sahul Kutubul Musannafa amma Daraqutni Allah ji kanshi da gafara Allah mishi rahama yayi littafi guda akan al-ilzamat wa tatabbu yayin da yayi biye-biye akan gyare-gyare da yake gani Bukhari yana da wanda Hafiz Ibn Hajar dukkan su ya bada amsa akan wannan gyare-gyaren da yayi a cikin muqaddima shi ta Fathul Bari da muqaddimatul Fathul ake ce Mahudus Sari to ya amshi ya dukkan wannan gurare ɗaya bayan ɗaya Daraqutni ya ce Bukhari ya huddo hadisin wannan amma hadisin nan yana da gyara ko kuma cikin mazajen shi akwai wani ko kuma mai rauni ne ba wai rauni mai ƙarfi ba ke ne dan rauni ko kadan ne yayi bayani yace gashi to amma kuma Al-Hafiz Ibn Hajar ya bada amsa duka yawaici Bukhari shi yake da nasara akan wannan Qur'an da yayi nuni akai din da wasan Hafiz Ad-Darqutni yana da shine yake da nasara akai amma mafi yawaici wajen kusan 80% a ce Al-Imam Al-Bukhari shi yake da nasara akan wannan to dukan su ba su wuce 80 ba wannan sune huskokin da suka sa guda shidda da suka sa littafin Al-Imam Al-Bukhari yayi huce akan littafin Al-Imam Muslim dukkan su kowanne mai inganci ne amma ai cikin mai inganci ma akwai wanda za a ce wani yafi wani ko za a ce wani mutumin kirki ne wani mutumin kirki annan ma aka kwatanta su sai a ce eh kuma wani yafi shi duk da dukkan su sun yi tarayya akan asalin kirkin amma kuma wani ya dara wani kuma shine ake nihi ba wai ana nihin ba cewa shi kuma bai yada kima ko kuma an tauye darajar shi ba wannan ba ake nihi wannan shine yace mas'ala ta gaba wala mai tauyi ba sahiha wala ta zama busu gamo hadisi sahihai gaba daya ba kenan Bukhari da Muslim duk da ana cewa mafiya ingancin littattafan kuma ga hadisi sahihai jingim a cikin su amma ha ba dukkan sahihai bane suka tattaro walal ta zama kuma su ma busu azama kansu ba cewa za su huddo sahihai dukkan wani sahihi da yake sun kawo shi cikin littafin su me yake nuni akan wannan eh Bukhari kanshi yayi magana da kanshi yake cewa ma adkhaltu fi kitabi al-jami' illa ma sahha ban sa ba wani hadisi a cikin littafin nan na al-sahih al-jami' sai abin da ya inganta yace wa taraktu min as-sahih li halil qul kuma sahihai da dama na bari dan gudun kan littafin ya girma kenan shi da kanshi nan ya faɗa mana cewa sahihai da dama ya kawo Muslim shi kuma kanshi shi ma yace laysa kullu shay'in indi sahihin wada'atuhu hahuna ba dukkan wani abin da ya inganta a waje na bane na hadisi na zubo cikin wannan littafi inna ma wada'atu ma ajma'u alai na kawo kawai abin da suka yi ijma'alaman hadisi suka yi ijma'i akan cewa sahihi ne akwai da dama wanda sai hasu bata kai wannan ba to ban kawo su ba wannan suna magana sahihi suna nihin asalin al-usul amma ash-shawahid wal mutaba'at ana samu wanda ba su kai wannan matsayin daraja ba wajen siha amma duka da Bukhari da Muslim suna bayani akan siha as-sahih wanda ya kasance al-usul wanda shi suka dogara akan shi cikin baba ba wai ash-shawahid wal mutaba'at ba su ana samun wanda ma suke ba sahihai ba kuma ba za kai hujja akan su ba cewa ai Bukhari akwai da ifi ko a Muslim akwai da ifi dama dan sharadi ne a cikin ash-shawahid wal mutaba'at su ba su bane ba dogara an fahimci wannan ko yawa na gaba sai magana mas'ala ta gauce kila wasu malamai suka ce walam yafutuhuma illa alqalil hadisi sahihai ba su kubuce musu ba sai kadan ma'ana abinda suka kawo shi yayi yawa wanda suka bari shine kadan a sahihai wa unkira haza wannan magana ita ma an mata inkari an yi inkari ba an raba da wannan magana wanda suka kawo ba su bane mafiya yawa akwai da yawa wanda su basu kawo ba su suka hiya wa sawabu zance na daidai annahu lam yafitul usul al-khamsa illa al-yasir bai kubuce ma a wannan littattafan na asali guda biyar ba sai ɗan kadan sai hadisi kadan ma'ana an ka hada al-kutubul khamsa ya hadu guda biyar bayan saboda babu ibnu majah ciki ibnu majah daga baya ne aka sayo shi ya shiga ake cewa al-kutubus sitta amma daga farko can al-kutubul khamsa ake cewa daga baya sai aka sa ibnu majah shi yasa ma ake sabanin na shiddan wa za a kawo mu wa da malik ko ibnu majah ko kuma musnad ad-darimi ko kuma sunan ad-darimi rahimahullah kenan sai aka magana mafi inganci cewa sunan ibnu majah ne za a sa ya zama na cikon al-kutubus sitta kenan wannan yana bayani a lokacin da ba sai ibnu majah shi zai ce usulul khamsa wannan asalin littafin guda biyar Bukhari Muslim Tirmidhi Nisa'i Sunan Abi Daud hadisi sahihai ba su kubuce musu ba hayyan kada ma'ana sun kawo mafiya yawaicin hadisi sahihai yace a anis sahihain ina nihin sahihain wa sunan Abi Daud da sunan Abi Daud da Tirmidhi wa Nisa'i sune wa annan guda biyar in usulul khamsa din da yake nihi mun gani a cikin darasin mu me yake ni da al-usul sune littattafan da suke huddo hadisi da sanadin sa har zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su sune wannan al-usulul khamsa din da aka ambata sai kuma mas'ala ta gaba ce jumlatu ma fil bukhari jumla hadisan dake cikin hadisi sahih bukhari sab'atu alaf duka wannan mas'aloli ma an tattauna su ne sama sama dan saboda dokan karatu ne ba komai ba za a faɗa inda kama a ce darasin littafin ne muke mas'ala ɗaya muka dauke ta ta ishe mu zamana an mu tashi akan ta to amma hannan daukan karatu ne kawai dan abin da ake bukata mutun da ya gane littafin ne yake nihi kawai ake dan bayani akai muji yace jumlatu ma fil bukhari jumlatu hadisan da ke cikin bukhari 7000 hadisi 7700 ne wa 205 wa 75 hadisan da kuma hadisi 75 bil mukarrar in an gaba da mukarrar wanda aka memeta wanda aka memeta wa bi hadhihi al mukarrar idan an shahi hadisan da aka memeta kuma 4000 hadisi 4000 ne dake cikin bukhari kenan wannan yana nihin abin da yasa ake samu yan uwa sabanin adadi na hadisi a cikin da saboda akwai sabani wajen adadi nawa ke da kai cikin bukhari wannan yace kaza wannan yace kaza shine yasa mafi da zan yi darasin bukhari muka dauki sahihul bukhari akamana mai tarqimi na muhammad fuadu abdul baqi wanda muhammad fuadu abdul baqi yan malam bobi dan lamba kowa tana sha bamban sai kaga kai alitahin ka lamba hadisin wannan yana da lamba ta 100 a wani kuma yana ta 102 wani 101 sabanin dan saboda wani hal muallaqat lamba yake samu han mauqufat wanda ba ga annabi aka raba su ba kenan in akai duba da wannan kowa ya sa lamba wannan ya sa musu lamba wannan bisa ba shi yasa ake samun sabanin adadin hadisan da ke cikin bukhari da muslim kenan sai zamanin muka kaddama muku cewa a kawo wanda ke tarqimi na muhammad fuadu abdul baqi dan lambobin su ta hidede wa muslim shi ko muslim bi isqadul mukarrar idan an zubda mukarrar hadisan da ya memeta na hau 4000 kwatankwacin hadisi 4000 ne kenan in babu mukarrar babu wanda aka memeta da bukharin da muslim kusan adadin adadi wajen 1 ne in aka wangakin su aka hudda mukarrar shi bai hada yan kai ba dan saboda wancan sabanin da muka yi bayani wannan adadin hadisan da yake ciki kenan yace summa inda ziyaratu fi sahih sannan kari cikin sahihai na hadisi sahihai to urafa min sunan al-mu'tamada ana sanin su ne ta hanyoyin sunnoni wanda ake dogara littafan sunan da aka dogara da su hadisi da ake cema nau'in rubutu cikin cikin hadisi da ake cema as-sunan duk littafin da kun ji an kira cewa sunan Abi Dawud sunan kaza sunan Tirmizi to littafin da mai shi ya jiranta shi akan tsarin abwabul fiqh ya fara da kitabu tahara kitabu salat kitabu haka nan dai wannan tartibi har zuwa karshe to idan ya littahi ya hada su akan haka ya jera adadin abwab insha akan haka shi yake cema sunan as-sunan kenan yace ana amsa hadisi sahihai bayan na bukhari in sun inganta a cikin hadisi mu'tamada sunan suka sunan Abi Dawud kamar sunan Abi Dawud wa Tirmizi da Tirmizi wa Nisa'i wa Ibn Khuzaimah da Ibn Khuzaimah wa Darqutni da Darqutni Darqutni yana da sunan Darqutni wanda shi ma ya hado hadisi da dama wal hakim da hakim yana da tsahim al musaddaq ala sahihain rahimahullah wal baihaqi da imam al baihaqi shi ma yana da sunanul baihaqi as sunanul kubra wa gairihi wa gairiha da wasunsu wanda yake mansusan ala sihatihi an yi nassi akan cewa sahihi ne masan al imam abu daud yana cewa dukkan hadisin da ya shiru akan shi sahihi ne ma'ana makabuli ne salih fa huwa salih kawai karbabbe ne in ma sahihi ko hasan haka nan al-Imam Tirmizi a ƙarshen hadisi yana faɗin hukuncin shi to wannan ko kuma magabata dai wanda an yi bincike yana cikin sunan babu shi amma a cikin Bukhari babu shi a Muslim to in an nasanta maka cewa hadisin nan sahihi ne ko hasan ne to ana karɓar wannan baka cewa ai tunda babu shi a Bukhari kawai ba sahihi bane ko kuma tunda babu shi a Muslim kawai ba sahihi bane a shine yake so mu gane haka ga su Darqutni yayi sunan hakim yana da baihaqi yana da yace wala yakfi wujuduhu fiha illa fi kitab man sharada al-iktisari ala sahih amma samun hadisi a cikin su su wa'annan banda bukhari da muslim bayya wadatarwa kace sahihi ne sai kuma wanda ya shardanta cewa sahihin zai huddu kenan dan ka samu lita hadisi a cikin sunan abi daud ko a cikin sunan tirmizi ko a cikin sunan darimi ko sunan darqutni ko sunan al-baihaqi to wannan dukan su baka ce ba sahihi ne dan ka ganshi a ciki a sai umme littahin ya shardanta cewa sahihai kadai zai huddu sai mutun yayi mamakin ya akai kamar su al-Imam Tirmizi su al-Imam Nasa'i wanda ake cewa ma yahi Bukhari zahi a wajen ilmin rijal kuma su al-Imam da sauransu dai wanda suka yi su baihaqi su Darqutni jigo ne cikin ilmin hadisi ya akai cikin littafan su ake samun da'ifai me yasa dan saboda ba su shardanta ma kansu ba cewa sai sahihi zai huddu in suka zo akan babi da da'ifin da sahihi duka za su huddu kai kuma da zaka karanta littafin sun san dama cewa sun azal littafin ne ga ahlul fan wanda ya san menene karatun hadisin ya iya bincike ya gano cewa hadisin wannan ga martaba shi bus yi shi badan saboda dan shige ya zo leka bai san ba abinda ake nihi da fannin ya rika cin mutuncin su sun yi shi dan saboda wanda suka san abun shi yasa suke kawo hadda ife a cikin sunan ibn maya zan mu ga hadisi da ife sama da dubu amma me yasa ya kawo su Allah ji kanshi ya san da su ba bai sani ba tunda dai aka maka sanadi ka je kai kai dirasa sanadin in ka samu hukuncin shi ina wannan shine yasa ake samun hata da kuma da ife kala kala wani mai raunin shi bai kai ba inda za a gehar da shi wani mai raunin wanda ba bai ne mai zaman kanshi akan cewa dan an ce da ife halshin ana aiki da shi ko kuma ba aiki da shi ko kuma wani matsayin shi ne na da'afin wannan kuma daban shi yasa samun cewa hadisi da ife a cikin littattafan su ba abun aibanta musu bane mas'ala ta gabe ke cewa wa atana al-hakim bi dabi zaid alaihim al-imam al-hakim ne saburi wanda mun ganshi can baya ya kula ya nura da kiyaye hadisai da suka karu akan bukhari da muslim littafin shi dai al-mustadrik ala sahihain Allah ji kanshi da rahama yayi shi ne dan saboda wasu hadisai sahihai yake ganin bukhari sun cika sharadin bukhari da muslim amma ba su huddo su ba sai yayi su yau wannan littafi al-mustadrik ala sahihain istidraki akan sahih al-bukhari da muslim yace huwa mutasahil amma ho yana da sako yana da tasahulanci dan yace sahihi Allah ji kanshi ba a amsa sai an yi bincike dan saboda yana cikin mutasahilin kamar sai ibn hibban ne da su wannan kamar yadda zan mu gani fama sahahu wa lam yajid fihi li ghairihi min al-mutaqaddimin muta'ammidin sumu tamidina tasihan wala tad'if hakamna bi annahu hasan yace hadisin da al-imam al-hakim yayi hukuncin cewa hadisi ne sahihi to in bu mu samu ba wanda ya raunata shi ko kuma ya sahaha shi cikin magabata to sai mu hukunci da kan cewa wannan hadisi ne hasan yana magana cewa wanda zai karanta musaddarikul hakim dan ya ce sahihi ne to kada ya dogara da wannan sai hasai yayi bincike wannan sharadi da ya faɗa na ƙarshe shi ma malamai ba su sallama ba su yarda da wannan ai umumi a ce duk abin da yake sahihi ne a bashi matsayin hasan matukar ba a samu wanda suka soke shi ba ko wanda suka sahaha shi cikin malaman hadisi na suka ce idan aka yi tattabu'ul littahin nashi ana samun abin da ya saba mu haka sai dai ho in yana nihin mafi ya yawaici haka ake samu yace illa an yazhar fihi illatun tujibu da'afahu sai dai ho idan ya bayyana cewa ga wata illa wadda take nuna cewa wannan hadisi mai rauni ne wannan kuma sai a doke shi a matsayin mai raunin shi ba za a doke shi a matsayin sahihi ba shine wannan abin da yake nihi wannan duka abubuwa ne su taimaka ma mai karanta wannan littattafai nasu na hadisi kuma sanin kimar wannan malamai da sumin darajar su shi yasa muka ce karshe zan mu hudda wasu ƴan mintuna dan saboda a san su wane ne ke mu san kimar su wannan magabatan da muke wa sai al-bukhari su muslim za a ga yawaici tarihin su ya shahara yawaici ana tajin su bakin malamai to amma wannan malaman hadisin da ba a samu yawaici tarihin sa a bakin malamai su ne muke ne yace wa qaribuhu fi hukmihi sahih abi hatim ibn hibban wanda yake kusa da shi littafin da yake kusa da littafin hakim shine littafin sahih ibn hibban littafin ibn hibban shi ma ibn hibban ya ce ba zai ambata ba cikin littafin shi sai sahihi amma kuma Allah ji kanshi bai cika da wannan sharadin ba akwai da ifai a ciki dan saboda shi ma yana daga cikin masu mutasahilin yana daga cikin malaman mutasahilin dan saboda cikin malaman ilmu rijal an kasa su kashi uku akwai al-mutashaddidun wanda cikin su al-imam an-nasa'i yana ciki da shu'bah ibn al-hajjaj yana ciki akwai kuma al-mutawassidun ɗan tsaka-tsakiya wanda tsaka-tsakiya suke kamar su al-imam ahmad ibn hanbal amma kuma akwai mutasahilun masu sassaucin ra'ayi wajen sahaha rawi ko kuma da'afa shi daga cikin su akwai imam ibn huzaima imam ibn hibban da imam al-hakim kenan shi yasa yace suna daga cikin mutasahilun asalisa mas'ala ta uku a cikin mas'alolin da zan mu gani al-kutubul mukharraja ala sahihain littattawan da suka yi takhariji akan sahih al-bukhari da muslim lam yultazam fiha muwafaqatuhuma fil alfaz bisalazim ta makan su ba cewa hadisan zasu zo daidai da littahin sahihain bukhari ko muslim fa hasala fiya tafawutun fil lafz wal ma'ana sai a samu bambanci sha bambam wajen lafazi ko wajen ma'ana hadisi. Abinda ake nihi da wannan, akwai littattafan da ake ce ma al-mukharraja ala sahihain, littattafan da suke mustakharaj, kama akwai mustakharaj na al-Imam al-Isma'ili, mustakharaj na Imam al-Burqani, mustakharaj na Imam Ahmad al-Ghafuridi da ma makamantansu, suna da yawa kamar su Abu Nu'aym yana da mustakharaj ala sahih Muslim. To wannan abinda ake ni da mustakharaj yazo ya ga hadisin da ke cikin Bukhari kuma sai ya huddo shi da hanya shi da wata hanya daban wanda ba ta Bukharin ba, ya huddo shi da wani sanadi daban wanda ba na Bukharin. To wannan suna kawo shi ba wai sai sanadin yazo, ba sai wannan matanin yazo daya ba lafazi daya, a wani lokaci ma ana samun bambancin lafazi, wani lokaci kuma ana samun hatta da ana ma ta sha bambam. Shine abin da yake nan, kaga an ce al-mustakhraj ala sahihaini na wannan malamai ko kuma al-mustakhraj ala sahih Bukhari ko ala sahih Muslim, kaka dauka cewa ya huddo wannan hadisin yana nihin cewa Bukharin ya huddo shi da wannan lafazin da wannan ma'ana, a ana sha bambam wajen ma'ana. Wa kaza ma rawahu al-Baihaqi wal Bagawi, haka nan abinda Baihaqi da Bagawi suka huddo shi bi huma da makamantansu qa'ilina, he kaji suna cewa rawahu al-Bukhari aw Muslim, suke Bukhari ya huddo shi ko Muslim, yace wa ka fi ba'dihi tafawutun fil ma'ana, a cikin sa ana samu ya abku a cikin su wani bangaren samun bambanci cikin ma'ana hadisi. Fa muraduhum, abinda suke nihi annahuma rawaya asalu, suna nihin Bukhari da Muslim sun huddo asalin wannan hadisin, amma kuma wannan da muka huddo duk da ya sha bambam da lafazin shi, ya sha bambam ta huskan ma'anar shi, amma asalin shi yana da asali a Bukhari ko yana da asali a Muslim, ba suna nihin ba sun huddo Gawi da Baihaqi sun ce rawahu al-Bukhari wa Muslim, ba suna nihin hatta da lafazin daidai yake ba, hatta da ma'anar da take ana samun bambanci. An gane ku? Fala yajulu an nanqula min ha hadisan, bai ce bai halitta ba mu huddo hadisi daga masabihu sunna na al-Imam al-Bagawi ko kuma sunan da ra kudini, wa naqulu mu ce wa taqulu ka ce huwa kaza fihi ma la yuqabiluhu bihima, ka ce wannan hadisin daidai yake, yahu Bukhari ya huddo shi da lafazin shi da ma'anar shi, ko Muslim ya huddo shi da lafazin shi da ma'anar, duk da wasun ce rawahu al-Bukhari ko rawahu Muslim, yace sai in kai muqabala shi da asalin ka koma Bukharin ka gani hal shin wannan da Baihaqi yace Bukhari ya huddo shi lafazin daidai yake, ma'anar daidai take, dada in yaso ka ce Bukhari ma ya huddo shi Muslim ma ya huddo shi, aw yaqulu al-musannif, ko kuma yace mai rubutun yace akhrajahu bi lafzihi, sai in sun ce Bukhari da Muslim sun huddo shi da lafazin shi, to wannan sun hudda kenan, ka tabbatar da cewa da lafazin ɗaya ne ma'anar ɗaya ce, bi khilaf al-mukhtasarat min as-sahihain, da sabanin wanda suka yi ikhtisarin sahih al-Bukhari ko ikhtisarin sahih Muslim, kamar littafin at-tajridu as-sarih na al-Imam az-Zabidi wanda yayi ikhtisarin wancan littafin na sahih al-Bukhari, da su ma da makamantansu, to amma su suna huddo asalin hadisin dake cikin Bukhari ko dake cikin Muslim, yace fa innahum naqalu fiha al-fazhum, su sun huddo lafazin ne kawai, dan saboda ikhtisari shine ai takaicewa, takaicewa to mai takaicewa ba zai zo bai huddo abinda kwata kwata ma babu shi a can, ma'ana ta sha bambam lafazin ya sha bambam. Akwai da dama wanda suka yi ikhtisarin Bukhari ko suka yi ikhtisarin sahih Muslim, kawai suna shahe mukarrar kin ne, su shahe wanda ya karraru, to amma asalin lafazin a cikin Bukharin haka yake, a cikin Muslim kin haka yake, wannan mukhtasarat kenan. Walil kutub al mukharraja alaihima fa'idatani, littattafan da suka yi takharijin Bukhari, suka yi takharijin hadisan Bukhari ko kuma suka yi takharijin hadisan Muslim, suna da fa'ida biyu. Na harko ulul isnad, ana samun ulul isnad a cikin sanadin ya zamana yayi tsawo, idan Bukhari ya huddo shi daga gare shi zuwa Annabi mutum biyar, to shi kuma Imam Mustakhraj sai ya huddo shi daga gare shi zuwa mutum hudu, kenan mun gani an samu wannan kin bamban, an samu ulul isnad ta bangaren shi, kenan Bukhari ya huddo shi ta hanyar mutum biyar zuwa ga Annabi, shi kuma ya huddo shi ta wasidan mutum hudu zuwa ga Annabi, me yasa? Dan saboda shi ma yana da hanya tashi daban ba ta Bukharin bace yabbi. Wa ziyadatu sahih, kuma fa'ida ta biyu suna nuna mana cewa karin wasu hadisi sahihai bayan wanda ke cikin Bukhari da Muslim, kenan wannan sai yasa aka samu wannan fa'ida biyu, fa'ida ta farko ulul isnad, fa'ida ta biyu ziyadatu sahih, kenan ziyadatu al-ahadith al-sahiha ghayru al-mawjuda fi sahihain, samun wasu hadisi sahihai banda wanda suke cikin Bukhari da Muslim, yace fa inna tilka ziyada sahiha, dan saboda wannan karin da suke yi sahihai ne, likawani ma bi isnadihi, ma dan saboda da sanadin Bukhari da sanadin Muslim in suka huddo, sanadin asalin shi na Bukhari ne ko sanadin asalin shi na Muslim ne amma yayin su tsallake malamin Bukhari masalan sai su je zuwa ga malamin Bukhari dan sun yi karatu wajen shi kenan sai zama na su daga gare su hadisin yana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mutum hudu shi kuma Bukhari daga wajen shi tana zuwa ta hanyar mutum biyar ko mutum shida ma masalan kenan wannan shine fa'idar su ulul isnad wa ziyadatu sahih yawa ina ganin zan mu takaita cikin karatun littafin sai mu shiga karanta wani daga cikin alam daga cikin manya-manyan malaman hadisai mu samu dai mu karanta tarihin shi takaitacce takaitacce ne dan saboda ba duk abin da aka faɗa kan shi bane wannan asalin shi bahasi ne wanda ba haramu kai shi dan saboda wannan kin saboda karatun magabata sanin tarihin magabata da sanin yaya suka rayuwa yaya suka nemi ilimi mu ma zai zaburar da mu kuma mu san cewa lalle wannan magabatan sun nemi ilimin nan da himma kuma yadda su a wancan lokacin suke neman ilimi zan mu san lalle cewa sun dauke shi a matsayin abu ne mai kima abu ne mai daraja gashi sunan bahasin na fahul ma'amur fi tarjamati ba'dul a'immat li fuhul daga ci a cikin shi na kawo magabata wanda suka shahi bangaren tafsir magabata al-mabhasul awwal mabhasu na biyu na kawo magabata wanda suka shahi litattawan hadisi wanda suka shahi manyan magabata cikin ilimin fiqhu manyan magabata cikin ilimin kaza haka dai har zuwa karshe to amma mu wanda zan mu dauka tunda ba kan hadisi ne muke magabata wanda suka kasance a cikin fannin ilimin hadisi wasu daga cikin su kuma ba duka ba bamu kawo su Bukhari da Muslim da ashabul kutub sita bara saboda shahurar su su an san su da ma shahararru ne yawanci ana tajin tarihin su bakin malamai wai malami na takwas na saboda zaman biyu su ne ba kan tartibi ba hasbin wanda bukata akwai Abubakar ibn Abi Shayba ibn Abi Shayba rahimahullahu ta'ala malamin su Bukhari ne malamin su Muslim ne zan mu ji dan takaitaccen tarjuma shi wannan malamin nasabuhu nasaba wannan malami kakan shi shine Ibrahim alkunyar shi shine Abu Shayba kenan alkunyar kakan na shine Abu Shayba wa kana qadi wasit kuma sarkin wasid ne wa huwa da'if da'ifi ne kakan nashi mutaqafaqun ala da'fihi an yi ittifaqi ma kan cewa baban shi kakan shi mai rauni ne kamar yadda Nawawi ya faɗa kenan shi gashi jagora ne cikin ilimin hadisi jigo ne cikin ilimin hadisi asali ma malamin su Bukhari da Muslim ne amma kuma gashi ya kasance kakan shi kuma mai rauni ne wanda an yi ittifaqi ma akan raunin shi mu'amma abuhu amma baban shi al-Imam an-Nawawi yake cewa kana ala qada Faris ya kasance akan shugabancin Faris wa kana siqa kuma siqa ne mutunan kirki ne kenan malamin ne da ake amsa hadisin shi kamar yadda Yahya ibn Ma'ini ya faɗa shi Abubakar ibn Abi Shayba yana da ƴan uwa guda biyu ƴan uwa wanda ake cika huto ciki daya akwai Usman ibn Abi Shayba da Qasim Qasim kin da'ifi ne kun ga ilimi Allah madaukin sarki yana bada shi ba dan nasaba ba dan kokari shi wannan gusu wannan guda uku ne ma'aihin su ya aiwa da Abubakar ibn Abi Shayba da Usman ibn Abi Shayba da Al-Qasim ibn Abi Shayba guda biyun na farko Jabalun ne min al-Huffaz wajen harda ilimin hadisi sune jagorori shi kuma wannan nabin shi ma harka shi ce ilimin hadisi amma mai rauni ne da ifi ne kunyatuhu al-kunya wannan malami shine yukanna Abubakar ana mishi al-kunya da Abubakar kuma ya shahara da wannan al-kunya wanda ake nasaba shi ne zuwa ga kakan shi mafi yawanci sai a ce Abubakar ibn Abi Shayba nisbatuhu nasaba shi me yasa aka nasaba shi ho wasidiyun nagarin wasid ne kuma ya zauna garin Kufa ya rasu a cikin ta shi yasa ya shahara zuwa ake shaharta shi zuwa ga ambazanta Hafiz ibn Hajar yake cewa Allah ji kanshi wasidiyul asal asalin shi nagarin wasid ne Abubakar ibn Abi Shayba kuma nagarin Kufa ne asalin shi ma'ana na wasid ne amma ya zauna Kufa dan saboda neman ilimi tabbas neman sani cewa zai bukatar da mutun zuwa ga ya wuce ana cewa abu shine rahimahullah abu na gaba nash'atuhu wa hayatuhu al-ilmiya tashin shi da yayi kuma da neman ilimin shi zan miji nasha'a fi baiti ilmin ya tashi cikin gida na ilimi ya nemi ilimi tun yana yaro karami da shi da ƴan uwan shi guda biyu Usman ibn Abi Shayba da Qasim ibn Abi Shayba sun lazumci neman ilimin hadisi tun suna yara da ruwaye shi haka nan ma'aihin su Ibrahim ibn Abi Bakar da dan uwansu Abu Ja'far Muhammad ibn Usman haka nan su ma suna cikin neman ilimi Abu Bakar amma shi yahi shahara a cikin gidan nasu kuma shi yahi su duka ilimi wannan da muke tarjuma shi kenan da shi ake buga misali wajen karihin harda da wajen sai al ilimi za a ce harda kama Abu Bakar ibn Abi Shayba ko ilimi kama Abu Bakar ibn Abi Shayba dan saboda babu kamar shi a zamanin shi abinda zai wadatar da mu akan wannan hujja akan wannan ashabul kutubus sita kamar yadda zan mu gani mutun ɗaya ne bai almajirta wajen shi ba na daga cikin wanda suke sa'annin shi wajen neman ilimi Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn Rahuwiya da Ali ibn al-Madini wajen shekaru da wajen harda da ilimi ya amshi hadisi daga Abdullah ibn al-Mubarak da Sufyan ibn Uyayna da Waqi' ibn Jarrah da Yahya ibn Sa'id al-Qattan da jama'a da dama a garin Iraki da Hijaz da ma makamantan wannan kenan wannan ana sanin kiman malami ta huskar sanin malaman da yi karatu wajen su kenan wannan manya manya ne jagorori cikin wannan ilimi a wajen su Abu Bakar ibn Abi Shayba yi karatu kuma warawar hadisu anhu wanda suka yi ruwaya hadisi a wajen Abu Bakar ibn Abi Shayba wasu daga cikin su akwai Bukhari dalibin shi ne Muslim dalibin shi ne Abu Dawud dalibin shi ne Ibn Majah dalibin shi ne Nisa'i ya yi ruwaya daga wasu daga cikin daliban shi kamar yadda kuma Ahmad ibn Hanbal ya yi ruwaya gare shi da Abu Zur'at ar-Razi ya yi ruwaya da gare shi da Ibn Abi Asim da Baqi ibn Makhlad da Abu Ya'la al-Musili da Salih Jazara da Abu Qasim al-Bagawi da wasun su ko ji wannan magabata da suke cikin jagorori cikin ilimin hadisi amma duka daliban wannan malami ne Allah ji kansu na gaba kadan ne daga cikin daliban shi da malaman shi dan daliban sun zan mu gani yadda makarantar shi take yaban malamai yaban da malamai suka mishi al-Imam Ahmad yake cewa wajen yaban wannan malami yace Abu Bakar Saduq ko ahabbu ilayya min akhihi Usman Abu Bakar malami ne mai gaskiya kuma na hisan shi cikin ilimin hadisi sama da dan uwan shi Usman ma'ana ya hi shi harda da sai al-ilmi da yawan ilimi Abu Bakar shine gaba kamar yadda muka gani amma Usman kin ma babban malami ne dan saboda shi ma ya sun yi ruwa akwai wanda suka yi ruwaya cikin ashabul kutubus sita daga gare shi Ijli yake cewa siqatun hafiz siqa ne kuma hafizi ne shi Abu Bakar ibn Abi Shayba kenan shi yasa zan mu ga al-Imam Muslim ya rawaita ya yawaita amso hadisi daga Abu Bakar ibn Abi Shayba cikin Muslim sahihi Muslim zaga yana cewa haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba ko kuma haddathana Usman ibn Abi Shayba duk da Abu Bakar ibn Abi Shayba yahi yawan ruwaya Muslim yahi yawan ruwaya daga gare shi dan saboda ya lazumce shi ya juma wajen shi yana neman ilimi Ali al-Fallas yake cewa ban taba ganin mutum mafiya harda gami da Abu Bakar ibn Abi Shayba ba kama yadda Abu Bakar wa Abu Zur'at ar-Razi ya fada Abu Zur'a shi ma zan mu kai gare shi mu san ko wane ne shi Abu Ubayd yake cewa ilimin hadisi ya tike wajen mutane guda hudu Abu Bakar ibn Abi Shayba shine mafi zubo ilimin hadisi Ahmad kuma shine afqahuhum Ibn Ma'in kuma shine wanda ya tattaro hadisai Ali ibn al-Madini duka ya hisu ilimi gabaki daya kenan wannan mun gani cewa matsayin Abu Bakar a cikin wannan gurin Salih ibn Muhammad yake cewa ban taba ganin wani malami wanda na sani ba wanda ya hi sanin hadisi da illolin shi kamar Ali ibn al-Madini kuma wanda ya hi su har da ce hadisi wajen muzakara shine Abu Bakar ibn Abi Shayba babban abin da zai nuna mana haka muna da littafin shi wanda mujallar 30 ne hadisai ne yake ta zubowa kuma matani ba sharhi ba musannaf na Abu Bakar ibn Abi Shayba wanda in yazo kan babe na tsarki masalan ya kawo hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahihai da daifai duka ya zubo ya kare kuma ya zubo asarkin da suka tabbata daga sahabbai ya kawo asarkin da suka tabbata masalan duk da ya dauka haka zai mata ya kawo asarkin da ya tabbata daga atba'u tabi'in yazo har zuwa malamai na bayan su dan wannan yake ni kuma duka akaha akai ba zancan yana leka ba mujallal 30 da wani abu hadisi ya kumshi sama da 40 kuma su kun aka ce har da hadisi suna nihin ba wai kawai matanin kade ba sanadi shine mafi wahala har da cewa amma duka suke nihi ta yadda kana doko namijin wani sanadi ka kai wani sanadi ya sani zai maka magana kai kuskure Abi Ubaida yake cewa mafiya kyakkyawan ajje ilimin hadisi shine Abu Bakar ibn Abi Shayba Khatib yake cewa Abu Bakar mutqin ne hafiz ne babban hafizi ne ya wallafa musnad da ahkam da tafsiri Zahabi yake cewa al-Hafiz Adimun Nazir hafizi kenan wanda babu kamar shi Asiqatun Nahrir yantacce wanda yake yantacce wajen harda da inganci. Ibn Abi Hatim ya rawaito daga baban shi yace sika kenan babban malami wanda aka aminta da shi. Ibn Kathir cikin Budaya wa Nihaya yake cewa ɗaya daga cikin manyan ilimin hadisi na musulunci gabaki ɗaya kenan. Ma'abucin musannaf babu wani musannaf da aka taba yi kamar shi. A cikin littattafan hadisi akwai wanda ake cewa musannaf, to akwai musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba shine jagora babu kamar shi. Akwai musannaf na Abdurrazzaq As-Sanani shi ma babban musannaf ne. Musannaf kuma shine wanda yake hada wannan hadisi da asar na sahabbai da salafus salih. Kharrash yace sika ne, Ibn Hibban cikin sika yace mutkin ne, gwani ne wajen ilimin hadisi kuma ga riko da addini. Yana cikin wanda suka yi rubuce-rubuce suka hada littattafan hadisi suka yi muzakara wanda yafi kowa ilimi a zamanin shi. Ibn Qani yace sika ne sabatun. Ibn Nathawayhi yake cewa yayin da Abubakar ibn Abi Shayba ya zo Bagdada cikin shekarun da Al-Mutawakkil yana shugabanci, hazaru majlisahu bi 30,000 da aka lissafa masu dokan ilimi a wajen shi wanda suke zawwa su zamana kamar wannan majalisin da muka yi mutum 30,000 aka kilga. Mutum ba 1,000 ba 2,000 ba 3,000 ba 30,000 suna zamana suna dokan ilimin hadisi wajen shi. Kuma wanda dan saboda shi yasa ake dokan Al-Mustamil wanda yake jiyar da mutane tunda ba lasubika gare su ba, 30,000 ya zai daga muryar da kowa zai ji. To dan saboda yawan jama'a masallaci bai daukan su a gari, babu wani gurin da zai iya daukan su, sai an tai can wajen gari, wajen gari inda cikin dajin Allah inda gurin da zai iya daukan kowa, dan saboda 30,000 ina masallacin da zai dauke su, musamman ma masallatai irin na zamanin su. Kuma sai a sa mutum 10 ko 20 su yi tsaye wanda in malam ya faɗa su ma su daga murya dan ƴan can su ji, ƴan bayan su ji, ƴan bayan su ji har zuwa kowa ya ji tunda ba lasubika. Mutum 30,000. Ibn Nasir din yake cewa sika ne wanda babu kamar shi. Zahabi haka nan ya faɗa yake cewa sika ne, mutane jama'a da dama sun wasaka shi. Maimuni yake cewa mun yi muzakara da Usman ibn Abubakar ibn Abi Shayba. Ibn Abi Shayba yake cewa haddasa yake cewa ana afan daga afan daga Ahmad yake cewa da'ab ibn Abubakar ibn Shayba fiza wan zurma yaqulu ghayruhu yurudu Abu Abdullah kasaratu khada'ihim, yana nihin cewa shine mafiya inganci wajen hadisai da wajen abinda wannan kisa da tashi take nunawa. Khadib yake cewa ara anna Ahmad lam yarid ma zakarahu al-Maimuni, kisa ce yi ta'liki akan ta. Zahabi yake cewa ya rubuta littattafai da dama kuma ya rubuta musannafat da dama da ma wasunsu a cikin al-Ibar, litan shi na al-Ibar itfi tarihin wanda suka wuce yake cewa sahibu tasaniful kibar, ma'abucin littattafai manya kenan, wanda musannaf kin shi shaida ne akai. Al-Khazraji yake cewa ya wallafa asar kin shi ne na ilimi, ma'ana abubuwan da ya rubuta muke bayani. Ya rubuta littafin tafsiri, kuma Hafiz a cikin taqrib yake cewa ya rubuta littattafai da dama wanda mu wannan ne wasu an same su, wasu ba a same su ba. Yana da rubuce-rubuce da dama, na daga cikin wanda yake matabu'at ne wanda mun same su a yanzu shine wannan littafi nashi Al-Musannaf, Allah ya ji ganshi da gafara. Abinda zan mu gani na gaba na ƙarshe shine rasuwar wannan malami mai girma. Ya rasu a garin Kufa ranar Alhamis 8 da watan Muharram a shekara ta 235. A shekara ta 235 ya rasu ranar Alhamis a garin Kufa. Wanda ya yi tarihin rasuwar shi shine Al-Imam Al-Bukhari, ya nakarto tarihin rasuwar wannan malami da saboda malamin sa ne. A cikin Rijalus Sahihain Ibn Al-Qaisarani shi ma ya kawo tarihin rasuwar wannan malami. Haka nan malamai da dama sun kawo tarihin rasuwar shi, a ciki akwai Al-Khazraji cikin Khulasa da Zahabi cikin At-Tazkira, duka sun bada a Zahabi cikin Al-Mizan, Al-Imam An-Nawawi cikin Sharh Sahih Muslim da Ibn Hajar cikin Taqribut Tahzib da Ibn Kathir cikin Al-Bidayah wa An-Nihaya. Haka nan Ibn Ibar ci Shazaratuz Zahab da Khadib da ma malamai da dama sun bada tarihin rasuwar shi, ita ce sun ambaci wannan tarihin da muka faɗa ranar da aka faɗa. Wasu kuma Khadib yake cewa kuskure ne dan saboda ya rasu a shekara ta 235. 235 ma'ana akwai wanda suka yi kuskure suka ce 234. Al-Khadib al-Baghdadi ya ce kuskure ne wannan. Kenan wannan su ne shekarun rasuwar shi, kuma dan saboda an aihe shi a shekara ta 159 bayan hijira, ya rasu shekarar shi ta yana dan shekara 70. yana dan shekara 70 daidai a rasuwar shi an samu cincirin dan jama'a wajen janaizar shi jama'a da ake cewa kharqun kathirun la yuhsab adadin jama'a masu yawa wanda ba iya lissafa su yanan dole ne haka zai ta kasance wanda rayuwar shi ta kasance ita ce haka rayuwar shi ita ce watsa ilimi da nashara shi har ya gama rayuwar shi babban abin da zai mana nuni wa ballatahin da muke karantawa mafiya ingancin littattafai sahih al-bukhari to littahin dalibin shi ne mafiya ingancin littattafai nabi da muke karantawa sahih muslim littahin dalibin shi ne kenan wannan kadai ya isa abubakar ibnu abi shayba a san cewa babban malami ne jigo ne cikin wannan ilimi da shi da sauran salaf kin mu gabaki dai Allah ya musu gafara Allah ya musu rahama kuma Allah ya ba mu ilimi mai albarka Allah ya sa mu hauturba irin tasu da ikhlasi da neman ilimi dan saboda gobe Allah madaukin sarki yana zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.